Yan Najeriya waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram wajen 200,000 ne ke hijira a yankin Difa, yayin da bazuwar wannan tashin hankali zuwa Nijar ta tilastawa wasu dubban 'yan ƙasar ƙaura daga garuruwansu na asali, sai kuma wasu 'yan ƙasar Mali da ke hijira a yankin Tilaberi da Tawa a sanadiyar mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa arewacin ƙasar ta Mali, inji hukumar UNHCR. Wace ta yaba da yadda hukumomi da jama'ar Nijar ke zaune lafiya da waɗannan mutane. Sai dai kuma a bayanan da suka bayar a ƙarshen wata ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa, manzon musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira Vincent Cochetel da daraktan UNHCR a nasiyar Afirka Valentin Tarsoba sun nuna damuwa a kan rashin wadatattun kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira. Domin a cewarsu, daga cikin miliyan 86 na dalar Amurka da ake bukata domin ayyukan tallafawa 'yan gudun hijira a Nijar a wannan shekara ta 2017, miliyan 33 kacal ne suka shigo hannun hukumar ta UNHCR. Saboda haka, Valentin Tarsoba ke kiran masu hannu da shuni su agaza. Kodayake matsin tattalin arzikin da duniya ke fuskanta na wani bangare na halin rashin kuɗin da UNHCR ɗin ta shiga, to amma hukumar ta ce yawaitar rigingimu a nasiyar Afirka da kuma yadda abin ke ƙara tsananta a ƙasashe irin su Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Mali, Burundi, Sudan ta Kudu da yankin Kasai na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya matukar ɗauki hankalin masu hannu da shuni. Mafarin tsaikon da ake fama da shi wajen bayar da isasshen tallafi domin 'yan gudun hijira. Tashin hankali a waɗannan ƙasashe ya janyo ƙaruwar mutanen da ke gabatar da buƙatar neman mafakar siyasa a yau zuwa ƙasashen Turai. Kuma a cewar hukumar ta 'yan gudun hijira, kashi 30 daga cikin 100 na waɗanda ke ratsawa ta Nijar kan bi ta ƙasar Libya ne domin zuwa Turai. Sai dai matsalar ita ce suka yi amfani da hanyoyin da baƙin haure ke bi domin kewaye wa bincike, duk kuwa da cewa sun mallaki takardun zama, inji Vincent Cochetel.
Il n'est pas toujours facile pour ces gens-là de nous connaître, de nous approcher, d'approcher les autorités compétentes.
Jami'an na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun ja hankulan abokan hulɗa irin su Bankin Duniya da Bankin BAD su yunƙura domin ƙarfafa hanyoyin samar da aikin yi ga jama'a, musamman a ƙasashen da ke karɓar baƙuncin 'yan gudun hijira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yanayi a Jamhuriyar Nijar.